Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kun kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Laraba 24 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labarin.
Kungiyar IS ta dauki alhakin munanan harharen da aka kai a Sri Lanka a wadanda ta ce na martani ne, za a ji karin bayani. Wata sabuwar muhawara ta kauri a Amurka akan saka tambayar sanin asalin kasan mutum a jerin tambayoyin da za a amsa a shirin kidayar jama'a da kasar za ta yi a baki. Hukumar zabe a Masar ta ce masu son a yi wa kundin tsarin mulkin kasar garin Bawul sun yi nasara, abinda zai baiwa shugaba Al-Sisi damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030.
To, kanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji cewa Majalisar Manoman Najeriya ta fara wani babban taro a birnin Umu Ahiya na jihar Abia. Za a ji wani rahoto kuma na musamman kan matsalar yaƙi da ta'addanci a ƙasar Burkina Faso. Akwai mu kuma tafa da wani wata hira da gwamna Muhammad Abdullahi Abakar na jihar Bauchi kan wasu batutuwa. Sannan kamar kowace ranar Laraba, Madina Dauda ana tafa da shirin ta na dimokuraɗiyya a yau. Amma da farko sai an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta dauki alhakin munanan harharen da aka kai a Sri Lanka a ranar Easter, inda ta ayyana cewa martani ne kan kasashen da suka hada kai suka yi galaba a kanta a kasar Syria a watan da ya gabata, wato kasar da ta yi ayyana a matsayin daularta. Wasanarwa da kungiyar ta fitar a hukumance ta ce maharanta bakwai ne suka auna mujami'un da otel-otel inda mutane daga kasashen da suka yi galaba a kanta suke ciki, kamar da kungiyar nan da ake kira site mai tattara bayanan sirri ta fassara. Mafi aksarin mutanen da suka mutu 'yan kasar ta Sri Lanka ne, amma jami'ai sun ce akalla mutum 38 'yan kasashen waje ne waɗanda suka fito daga Burtaniya, Australia, Turkiya, Denmark, Holland, India, China da kuma Amurka. A jiya Talata, Prime Minister kasar ta Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ya ce mai yiwuwa harharen na da alaka da kungiyar ta ISIS.
We certainly the security apparatus are of the view that there are 14.
Ya ce lallai jami'an tsaron mu sun ce akwai hannun wasu kungiyoyin kasashen waje, kuma wasu hujjoji sun nuna hakan. Saboda haka idan kungiyar ta IS ta dauki alakin harharen, to za mu bibiyi lamarin a haka. Harharen na Sri Lanka sun yi sanadin mutuwar mutum sama da 300, kana wasu 500 sun jikkata. Alkalan kotun kolin Amurka masu ra'ayin mazan jiya waɗanda kuma suke da rinjaye a kotun sun goyi bayan shugaba Donald Trump kan buƙatar da gwamnatinsu ta gabatar na neman a saka tambayar neman sanin asalin ƙasar mutum a cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin kidayar jama'a da za a yi a baɗi, duk da cewa wasu manyan jihohin ƙasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan buƙata, wacce suka ce za ta iya hana baƙi shiga shirin na kidayar jama'a wanda ake a duk shekaru 10. Alƙalai 5 da suka fi yawa a kotun mai alƙalai 9 sun rinjayi sauran takwarorin aikinsu a wani zaman taro da suka yi na tsawon sama da sa'a wato guda, inda suka kalubalanci matsayin da marasa rinjayen suka ɗauka, wacce ta nuna cewa saka tambaya kan asalin ƙasar da mutum ya fito zai iya sa a hana mutum miliyan 6,500 shiga kidayar, waɗanda mafi akasarinsu Hispaniyawa ne. Tunda dai manyan jami'an wasu jihohin Amurka irin su babbar Attorney General ɗin birnin New York Latisha James suka fara kalubalantar batun saka tambayar a shirin kidayar wanda za a yi a watan Afrilun baɗi.
Fundamentally the census is a measure we use to deliver on one of our nation's.
Tace ina ce makusudin yin kidayar shine a tabbatar da an yi adalci wajen cika alƙawuran mu na ganin kai taimako ga kowa da kowa, wanda shine ginshikin abin da muke alfahari da shi. Saboda wannan dalili ya zama wajibi a gare mu mu kalubalanci wannan tambaya da za a saka a kidayar jama'a wacce za a yi a shekarar 2020. To sai dai ɗaya daga cikin alƙalan kotun Chief Justice John Roberts ya ce samun bayanai kan asalin ƙasar mutum zai taimaka sosai wajen aiwatar da dokar 'yancin yin zaɓe a Amurkan. Kusan kashi 90 cikin 100 na al'ummar kasar Masar da suka kada ƙuri'a a zaben raba gardama kan yawa kundin tsarin mulkin kasar Garan Bawul ko akasin haka sun amince da ayi kuskuremar wacce za ta baiwa shugaba Abdul Fattah al-Sisi damar mulkar kasar har zuwa shekarar 2030. A jiya Talata, shugaban hukumar zaben kasar alƙali Lashin Ibrahim Suleiman Lashin ya bayyana sakamakon zaben raba gardamar wanda aka kwashe kwanaki uku ana yi.
Al-musharakat 27,193,000.
Yace masu kada ƙuri'a miliyan 27 daga cikin mutum miliyan 62 da suka cancanci yin zaɓe ne suka kada ƙuri'unsu, ko kuma kashi 44 cikin 100 kenan. Kashi 80 cikin waɗanda suka kada ƙuri'un sun amince a sauya kundin tsarin mulkin ƙasa. Jim kaɗan bayan ayyana sakamakon ne shugaba Al-Sisi ya hau shafinsa na Twitter ya miƙa godiyarsa ga al'ummar ƙasar ta Masar, inda ya kwatanta su a matsayin waɗanda suka farga da irin ƙalubalen da ke gaban ƙasar. Sai dai 'yan adawa sun zargi gwamnatin Al-Sisi da tursasawa mutane su zaɓe ta, sannan sun zargi gwamnatin da raba kayayyakin abinci da bayar da motocin yin jigilar mutane zuwa rumfunan zaɓe. A cewar 'yan adawan, yin sauyi ga kundin tsarin mulkin ƙasar zai tauye tagomashin burin da ya sa aka yi juyin juya halin da ya kifar da gwamnatin tsohon shugaba Hosni Mubarak a shekarar 2011. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zanga a Sudan na ci gaba da kiran shugabannin dakarun ƙasar da su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula, bayan da aka hamɓarar da gwamnatin Umar al-Bashir a ranar 11 ga watan Afrilu wanda ya kwashe shekaru 30 yana mulki. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun isa birnin Khartoum a jirgin ƙasa, inda suka ƙara ƙaimin masu boran da ke birnin wajen kira ga shugabannin mulkin sojin na wucin gadi da su sauka. Zanga-zanga farko ta faro ne daga birnin Atbara, wacce ta watsu ta mamaye ƙasar har ta kai ga kifar da gwamnatin al-Bashir. Aƙalla mutum sama da 60 suka rasa rayukansu. Shugabanni daga ƙasashen Afirka sun yi wani taron gaggawa a birnin Alƙahira na Masar a jiya Talata, inda suka tattauna kan shirin gwamnatin sojin ƙasar ta wucin gadi da za ta kwashe shekaru 2 kafin ta miƙa mulki. Wata sabuwar makwaciyar guguwa da suke curewa wuri guda a tekun Indiya na shirin ratsawa ta ƙasashen Comoros, Mozambique da Tanzania a wannan mako, wato ƙasa da wata guda bayan da makwaciyar guguwar Idai ta yi ɗaiɗai da wasu yankunan kudu maso gabashin nahiyar Afirka. Tuni hukumar sa ido kan yanayi ta ƙasar Faransa ta raɗawa sabuwar guguwar suna wato guguwar Kenneth, wacce a jiya Talata bayanai suka nuna cewa tana nisan kilomita 200 da arewacin ƙasar Madagascar kuma ta doshi ƙasar ta Comoros. Cibiyar da ke fitar da bayanan gargaɗi kan guguwa a Amurka ta ce zuwa daren jiya Talata guguwar na tafiyar kilomita 90 cikin sa'a guda, sannan za ta ƙaru zuwa tafiyar kilomita 120 cikin sa'a ɗaya.
Mahmud Dalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, jiya Majalisar Manoman Najeriya ta fara wani babban taro a birnin Umu Ahiya na jihar Abia ga wakilinmu Alfonso Ukure Uge da cikakken rahoton.
Jiya Talata ne aka fara taron Majalisar Noma ta Ƙasa karo na 43 a Umuahia, babban birnin jihar Abia, don inganta noma da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Da yake jawabinsa a dandalin taro na International Conference Center da ke Umuahia, Dr. Aminu Babandi, wanda ya wakilci Dr. Muhammad Bello Umar, sakataren dindindin na ma'aikatar noma ta tarayya, ya bayyana cewa
"We must develop our agriculture through ensuring that we develop programs that will be supported both at state and at the federal level."
Yace dole ne mu bunƙasa noma ta tabbatar da cewa mun kikiro shirye-shiryen da za su samu goyon baya a matakan jiha da kuma tarayya. Saboda haka, muna duba wurare guda uku inda za mu fi mayar da hankali. Na ɗaya shi ne ya kamata kodayaushe mu rika duba shuke-shuke a jihohinmu daban-daban da za su kawo yawaitan abinci da wadata. Na biyu kuma shi ne dole ne mu gano a jihohinmu shuke-shuke masu daraja waɗanda ana iya sayar da su a ƙasashen ketare don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Muna buƙatar mu kaɗaita su mu bayyana su a wannan taron don ba su goyon baya. Na uku kuma shine dole ne mu kirkiro shirye-shiryen da za su inganta rayuwar al'ummarmu. Barista Chinedu Eleci shine kwamishinan noma na jihar Abia. Ya dai bayyana farin cikinsa a jawabin marhabin Lale da ya yi, inda ya lura cewa
over the years government has rolled out initiatives and programs aimed at transforming the nation's agriculture.
Yace gwamnati ta sha kaddamar da shirye-shirye da zummar inganta noma a duk fadin kasar. Ya kamata a tattaro sakamakon waɗannan shirye-shiryen a kuma dube su da kyau don ƙara bunƙasa tattalin arziki da kuma samar da aiki. Muna hangen zamanin wadata, lokacin da amfanin gona za su rika haifarwa a gwamnati sama da kashi 80 na kuɗin shiga. Muna iya cimma wannan burin idan muka kaucewa kurakuran da mu kuma ƙarfafa nasarorin da muka cimma a kwana-kwanan nan. Yanzu dai taron na ci gaba da samun kasancewar manyan ma'aikatan gwamnati da masana da malaman jami'a da kuma manoma da jigon ƙarfafa dabarun tsarin inganta noma don bunƙasa tattalin arziki. Za kuma kammala wannan taron ne ranar Juma'a mai zuwa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Mai bukatar lazima da girma to ya daina fage da noma.
Wannan aka yi kuma a gaida Alfonso. Yanzu kuma sai wannan rahoto na musamman kan matsalar yaƙi da ta'addanci a yammacin Afirka. Ga dukkan alamu, wani al'amari wanda tuni ma ya munana na dada kazancewa a kasar Burkina Faso. A wannan watan kawai ma mutane sama da 60 suka mutu a wasu tashi-tashen hankula masu nasaba da kabilanci waɗanda masu tsauraran ra'ayin Islama ke rurutawa a yunkurinsu na kafa wata daula a yankin Sahel. Wakiliyar muryar Amurka a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon, Carla Babb, ta shirya wannan rahoton mai kunshe da bayanan da ba a saba ji ba kan yaƙi da ta'addanci a Burkina Faso, inda Amurka ke fatan dakarun kasar za su iya matsa lamba ma 'yan bindigar a daidai lokacin da Amurka ke rage yawan sojojinta a yankin. A wannan wajejiyar kasa mai yawan kura da tuddai a yankin Sahel na yammacin Afirka, ana zafafa yaƙi kan 'yan tawaye masu da'awar musulunci da ke ɗauke da makamai. Kasar Burkina Faso ta ga hare-hare har sau 230 cikin shekaru uku kawai, kuma Laftana Kanar Kanu Kulubali ya ce babu alamar wannan tashin hankalin ya kusa kawo ƙarshe. Ya ce abin da muke yaƙa, wanda abu ne da muke gani kullu yaumin, tamkar guba ce. Wannan abin da aka misalta da gubar kuwa, jakadan Amurka a Burkina Faso Andrew Young ya gaya muryar Amurka cewa ya yaɗu nan da nan a faɗin ƙasar, wadda shekara guda da ta gabata kusan babu wata alamar ta'addanci a cikinta.
They're trying to target the resilience of this community which has lived.
Yace suna kokarin jirkita kawaicin wannan al'umma wadda ta shafi shekaru dubbai tana zaman lafiya. Akwai musulmi da kirista a gida guda, amma waɗannan 'yan ta'addan na kokarin su kawo baraka a wannan al'umma mai cike da zaman lafiya, tare kuma da yin zagon ƙasa ga tsarin demokradiyya. Dama baraka kan ba da 'yan ta'adda damar kutsawa. Hakan ya faru a Iraki da Somalia. Yanzu kuma kwamandan sojin Amurka na musamman Afirka, Manjo Janar ɗin sojin sama Marcus Hick, ya gaya muryar Amurka cewa masu da'awar musuluncin na ta kafa tutocinsu a cikin ƙasar ta Burkina Faso.
We know that Al-Qaeda considers the Sahel right here.
Yace mun san cewa ƙungiyar Al-Qaeda na wa yankin Sahel ɗin ganin wuri mai matukar muhimmanci a gare ta, inda za ta iya kafa daular ta a ɓoye. Ta kwashi shekara da shekaru tana yi, kuma da alamar ta ɗan samu nasara. Wanda don haka a cewar Hicks, ci gaba da atisayen horar da sojojin ƙasar ta yankin Sahel na da matukar muhimmanci. Sojojin kundumbalar Amurka da na sauran ƙasashe ƙawayen Amurka na koyar da dabarun yaƙi, kama daga yadda ake shirya yaƙin zuwa yadda ake mai da martani idan an kawo harin kwanton ɓauna, zuwa kuma yadda ake jinya da kuma kwasar waɗanda suka ji raunuka a fagen daga. Waɗannan dabarun yaƙi ne da Laftana Robert Compore na rundunar sojin Burkina Faso ya ce sun taimaka gaya.
Unfortunately, we lost two guys or our guys during some operation.
Ya ce abin takaici mun rasa wasu sojojinmu biyu a yayin ɗaukar wasu matakan soji. Da a ce muna da irin waɗannan dabarun a lokacin, wataƙila da mun iya kula da su sosai, kamar saka musu abin tsaida jini kafin mu ruga da su asibiti. Ofishin jakadancin Amurka ya saurari koken da aka gabatar, inda ya samar da ƙarin kuɗi don taimaka ma ɓangaren tsaron Burkina Faso. To amma a maimakon kawo ƙarin sojojin, sai ma daɗa rage yawan sojojinta take yi a Afirka ta Yamma. Sojojin Amurka kimanin 1,000 ne za su ci gaba da zama a yankin. Amma kuma Janar Hig ya ce duk da haka, har yanzu akwai sojoji isassu da za su iya taimaka ma sojojin ƙasar.
Is the United States winning the counter-terror war here?
Yace ta wajen haɗin kai a gani na za mu iya canza lamarin, amma fa wannan zai ɗau lokaci.
I would tell you at this time we are not winning.
To amma bai bayar da shawara a ƙara rage yawan sojojin na Amurka ba. To wannan kenan, yanzu kuma sai wannan rahoto da wato na hira da aka yi da tsakanin gwamnan Bauchi da Aliyu Mustapan Sokoto lokacin da ya kawo ziyara a nan Amurka, wato wannan ci gaba ne na hira da muka fara gabatar muku tun makon da ya gabata.
Excellency, gashi kana nan kana famar sawa Bauchi wannan ci gaba, gashi kuma duka bai fi watanni biyu ya rage maka mulki ba, wato wannan zaben bai hana ka ci gaba da neman ita Bauchi abubuwan da take bukata ke nan na ci gaba ba ko?
Ai, abinda mutane suke da jahilci a kai shine kundin tsarin mulkin mu na Najeriya ya ɗiba wa gwamna wa'adin shekara huɗu ne, kuma a inda dokokin mu na Najeriya suke, abinda duk kundin tsarin mulki ya ɗiba, to babu mahalukin da ya isa ƙarawa ko ragewa. Saboda haka daga yanzu har ranar 29 ga watan Mayu, ni ne gwamnan jihar Bauchi, mutum da na yi rantsuwa a kan zan yi wa mutanen jihar Bauchi aiki, ba zan tsaya ba sai lokacin da na ɗaura gaban mulki na miƙa a hannun wanda zai shigo.
To tunda mun ɗauki magana siyasar Bauchi da mu yi magana tunda mun samu dama da kai, ya aka yi ka faɗi a zaɓen nan na jihar Bauchi, kana jin wannan abu yana da nasaba da taron dangin da jam'iyyu kamar guda shida suka maka ne, kuma kana da niyyar ka ƙalubalance shi, domin na ji an ce wasu lauyu kamar 50 ma su yi maka aiki kyauta domin kare ƙuri'arka.
Haƙiƙanin gaskiya ai ban faɗi zaɓe ba, in ka duba sakamakon zaɓe ai na ci zaɓe a ƙananan hukumomi 15 cikin 20. A ƙananan hukumomi uku ne aka je aka yi a ringizon ƙuri'a. A dalilin haka ne ya sa tun da uwar jam'iyya ta yanke shawarar cewa za ta shigar da ƙara kuma har ta shigar, to za mu bi katin wannan abu. Saboda haka zan taƙaita jawabin da zan yi a kan wannan, saboda tuni mun riga mun shigar da wannan ƙara.
Amma duk da haka da an ce baka da niyyar kai jayayya game da abin daga bayani aka canja ra'ayi, watakila ko don saboda mata kudirin da ita uwar jam'iyya ta dauka ta ƙasa ya sa ka yadda a ƙalubalancin zaɓen.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don a ji ansar wannan tambayar da kuma sauran batutuwa. Yanzu kan ga Madina da Dauda da shiri na gaba.
Demokradiyya a yau. Jama'a barkamu da saduwa a wannan shirin. Sunana Madina Dauda. A yau ma za mu ci gaba ne da batun dambarwar siyasa zaben shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya, inda a makon nan da ya gabata ne jam'iyyar APC mai mulki ta tabbatar da shiyoyin da take son shugabancin majalisar su fito, ganin cewa ita ce mai rinjaye a bangaren majalisar dattawa da ta wakilan. A majalisar dattawa ta tabbata cewa shugaban zai fito ne daga shiyar arewa maso gabas, kuma har yanzu jam'iyyar ta ce Ahmed Lawan shine take so. A bangaren wakilai kuma, shiyar kudu maso yammace aka ce za ta tsayar da shugaban majalisar wakilai, kuma Femi Bajabi Amila shine wanda jam'iyyar APC ke so. Daga dukkan alamu wannan ya daƙile campaign ɗin da 'yan shiyar arewa ta tsakiya ke yi, cewa su ne ya kamata su ba da shugaban majalisar wakilai, domin ba su taɓa yi ba. Ana cikin tauye wannan wainar, sai ga wata sabuwa daga jihar Neja. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari ya labarta mana.
Bisa ga dukkan alamu, fafutukar neman shugabancin majalisar dokokin Najeriya ya sa a yanzu haka an raba gari a tsakanin uwar jam'iyyar APC a jihar Niger da kuma dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar mazabar Cancaga Honorable Umar Bago da ke neman shugabancin majalisar a wannan karon. A wani taron manema labarai dai da jam'iyyar ta APC ta kira Amina ta ce ba ta goyon bayan Honorable Umar Bagon a takarar neman shugabancin majalisar wakilan kamar yadda shugaban APC a jihar Niger injiniya Muhammad Imam ya yi ƙarin bayani.
Mu party muna bin abin da national headquarters suka zata. Mun ga a can baya Bijirema party ba ta kawo muna cin gaba ba.
Amma jama'a akwai dan jihar nan da ke neman wannan mukami yanzu kenan kun raba gari da shi?
Wannan maganan party ba ma bin magana individual. Mun party ta zartar muna mu ba ja ba ne ka san ni party ne.
Haka mun yi wannan zama kun gayyato shi Honorable Bago ganin gari a yansa shi ma yana neman wannan mukami kun tattauna da shi koko?
To akwai abubuwa da ya faru kuma ba na son sa shi a radio mu dabbata hakanan akan cewa mu Niger State mun goyi bayan party.
Honorable Abdullahi Mahmud daga kananan hukumomin Agaye da Lafai na ɗaya daga cikin zababbun 'yan majalisar da ke jiran shan rantsuwa da suka halarci wannan taro ga abin da yake cewa.
Yau ya kamata a ce mun biyayya ga jam'iyya mu biyan da ta zo da shi haka.
Amma kun magana da shi Bago?
A shi Honorable Bago muna magana.
Kun nuna mai baku tare da shi a wannan mukami da yake nema?
A to wannan ka ga zama ne da muka yi yau tare da gwamna da 'yan party suka nuna mana ga inda suke so mu dosa.
To a lokacin da na kira dan majalisar wakilan Honorable Umar Bago ta wayar salula domin jin tabakin shi akan wannan matsaya ta APC a jihar Niger sai ya ce hasada ce kawai kuma ga mai rabo taki ce.
Wannan maganan ya zo da mamaki kuma tarihi ya nuna cewa irin wannan abun nasara yake bayarwa. Hasada bari hana mu abin da zamu yi wata idan Allah. Ina so ka sani cewa idan Allah a yanzu haka safi ya nuna cewa muna sama. Wannan takaran babu gudu ba ta da baya.
So mun ga a wurin taron nan akwai zababbun 'yan majalisa da ba riga an rantsar da su ba su biyar an ce kuma akwai wasu uku su ma sun nuna suna goyon bayan wannan matsaya. Me za ka ce game da wayannan 'yan majalisa?
Ai dole su yi biyayya, dole su yi magana, sun dai jiranci ranar kin dasanci na nan zuwa.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mun gode Mustapha. Wannan batu na zaben shugaba a majalisar wakilai ya ɗauki wani sabon salo domin sabbin 'yan majalisar wakilan masu jiran gado su 164 sun haɗa kansu a wuri ɗaya a ƙarƙashin jagorancin Honorable Tunji wanda ya fito daga jihar Ondo. Sannan Honorable Shehu Wamban Koko shi ne mataimakin shugaban wannan taron sababbin 'yan majalisar wakilan. A nan Shehu Wamban Koko ya yi mani ƙarin haske akan dalilin da ya sa suka yi wannan haɗin kan.
Mu wanda aka zaɓa wanda muka fara zuwa na farko a majalisa mu 164 a ƙarƙashin jam'iyyar All Progressive Congress APC kenan. Mu muka zo muka haɗa kan wuri ɗaya muka jawo hankalin ko mutanenmu da muke tare da su wanda aka zaɓa da cewa mun san abubuwan da suka ta faru a wancan lokacin na shekara 2015 abubuwan da suka faru wanda ba a so. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari baya buƙatar hakan. An sha wahala jama'an Najeriya su ma sun sha wahala kan abubuwan da suka faru. Muka ce to wannan lokacin ba za mu bari hakan ya faru ba. Dalili kuma kin san siyasa muna da yawa shi yasa muka ji ƙarfin yin wannan abu. Su wanda suka dawo 'yan jam'iyyar APC din kuma ba su da yawa su 61 abu ne. To kuma 'yan PDP su kuma da suke wurin su kuma su 111. To kin ga muna aiki
ku ne dai masu rinjaye.
Mu ne masu rinjaye kuma za mu iya juya majalisa yadda muke bukata insha Allah. Shi yasa muka yi kokari muka kafa wannan dan kore-kore taro da kanmu. Akwai chairman wanda ke fito daga Ondo Honorable Tunji, sai kuma ni mataimakin chairman wanda ke rike da arewacin Najeriya gaba daya jihohi 19 Shehu Koko, sai kuma akwai reverend shi kuma yana rike da kudancin Najeriya. To kuma muna da 'yan majalisu kamar na fara miki 164. To
ni ba ka hada da wa'ancan 60 da wani abun kun tashi kusan 230 da wani abu
haka yan APC suke a Najeriya
a majalisar wakilai.
A majalisar wakilai kenan abinda ke faruwa yanzu kenan.
To wannan yana nufin cewa kuna goyon bayan matakin da jam'iyya ta dauka ne
a Madina kamar kin sa abin da ke zuciyata. abinda muke ta fafutuka kenan cewa jam'iyyar mai albarka ta APC da shugaban kasa Muhammadu Buhari duk inda suka sa gaba nan zamu sa gaba, niyyar mu kenan, kuma hakan zamu yi saboda al'ummar mu ta kasa ta amfani mulkin Babu Buhari na ƙarshe, wannan lokacin da shine na ƙarshe. To duk abin da ba a yi ba wancan lokaci, abin da muke fata in Allah ya yarda da ikon sa hakan zai faru, saboda muna rike da ƙarfi, muna rike da yawa a majalisar tarayya a Najeriya.
Baka ganin kaman ƴan arewa ta tsakiya da ke fafutukan a basu wani abu, za a musu rashin adalci?
Ba maganar rashin adalci a ciki. Abin da ya sa na ce ba maganar rashin adalci a ciki, ba na son na karkasa abin yadda yake, amma in zan baki labari yadda abin yake a arewa ta yamma, wanda ya kunshi jihohi guda 7, Kaduna da Jigawa da Kebbi da Sokoto da Zamfara da Katsina. To mu muka fi kowa yawa, mun kai mu kusan 90 da wani abu duka ƴan majalisun. Amma
sama daga nan shugaban kasa yake,
kuma kin ga muna da yawa kware. In kuma ke kalli arewa ta tsakiya, misali kamar Benue, ba mu da majalisa ko daya a Benue. Plateau muna da guda 2, Kwara muna da su mai guda 8, Niger muna da guda 3, sai Nasarawa muna da na Laraba yana nan su 2. To in kin kalla a arewa ta tsakiya, sababbi ƴan majalisa ba su daidai da wani yawa hakan nan. In muke kalli kuma arewa ta gabas, inda Adamawa da Borno da Yobe da Bauchi da Gombe da Taraba kuma suna da yawa, kuma kusan su kusan 30 da wani abu ne. To kin ga dai wannan bangaren namu mu muka fi kowa yawa, ko mu muke da ragaman mu ja hankalin al'ummar mu, ce to ku zo mu muna da yawa, to ku biyo mu saboda mu samu nasara kasan nan su amfana ga abin da muke so mu insha Allah.
Saboda haka ku in jam'iyya ta ce dan kudu maso yamma ne, duk da cewa mataimakin shugaban kasa daga nan yake, kuma alƙiblar ku dan take,
duk inda partin mu shugabannin party suka ce, duk inda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce can muke. Kwanan nan ƴan kwanaki 4 ko 5 da suka wuce, mun yi mitin da shugaban kasa Muhammadu Buhari da ma'aikatansa, kamar sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustafa yana wurin, Chief of Staff Mashima yana wurin, Abba Kyari party chairman namu Comrade Adam Oshomole yana wurin, duka working committee masu makamai a jami'in mai albarka ta IPI duk suna wurin, kuma ƴan majalisun mu kuma suma suna wurin, sun tashi sun faɗi dalilansu, mu kuma mun amince mun yarda da hakan. Abin na wanda ya ƙara bawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ba ina magana da bakin shi bane, amma abin da ya faɗa dai daga cikin shekarun da suka wuce, budget da ya kai saboda a yamma ƙasar nan aiki gidibu irin abubuwan da ke faruwa, wata 7 a kaji, saboda kawai yana ganin ya ba da dama ku yi abin da kuke so, su kuma suka yi abin da suke so. To wannan kuma shi kanshi ya yi nadama da abin, ya ga cewa kuskure ne, to kuma ya ce kada mu kuskure wannan abin ya faru, kuma hakan ma za mu yi in Allah da ba za mu hakan ya faru ba. Shi yasa muke so mu kafa speaker, mu kafa deputy speaker da sauran duka principal officers na majalisa, hakan za mu yi, kuma da ikon Allah abin da party suka ce mu yi shi za mu yi.
Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashin Hausa Mustafa Nasiru Batsari, ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga Mahud Lalo ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta dauki alhakin munanan har-haren da aka kai a Sri Lanka a ranar Easter, inda ta ayyana cewa martani ne kan kasashen da suka haɗa kai suka yi galaba a kanta a ƙasar Syria a watan da ya gabata, wato ƙasar da ta ayyana a matsayin daularta. Wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar a hukumance ta ce maharanta 7 ne suka auna mujami'un da otel-otel, inda mutane daga ƙasashen da suka yi galaba a kanta suke ciki, kamar da ƙungiyar nan da ake kira site mai tattara bayanan sirri ta fassara. Alƙalan kotun kolin Amurka masu ra'ayin mazanjiya waɗanda kuma suke da rinjaye a kotun sun goyi bayan shugaba Donald Trump kan buƙatar da gwamnatinsa ta gabatar na neman a saka tambayar neman sanin asalin ƙasar mutum a cikin jerin tambayoyin da za a yi wa mutane a shirin ƙidayar jama'a da za a yi a baɗi, duk da cewa wasu manyan jihohin ƙasar da birane sun dasa alamar tambaya kan wannan buƙata, wacce suka ce za ta iya hana baƙi shiga shirin na ƙidayar jama'a wanda ake yi a duk shekaru 10.
To ba saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu nan, lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya da Sidi wanda haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin Jan Ellison, ni Ibrahim Kalma sai Garba ke cewa sai kuma da hanzo.
Voix Afrique.